Mai saurare marhabillale ina murna da kamo tushen gidan radiyon muryar Amurka a daidai wannan lokaci da ake watso takaitattun labaran wasanni da ni Abdulwahab Muhammad ke shiryawa da kuma gabatarwa. A yanzu dai ƴan ƙwallon ƙafan mata na Najeriya Super Falcons suna taka rawar gani a fafutukansu da suke yi don tunkarar gasar cin ƙwallon ƙafa na duniya na mata da za a gudanar a ƙasashen Australia da kuma New Zealand ƙasa da kwanaki 100 idan Allah ya kai rai. Wani abin farin ciki da ya faru da ƙungiyar ƙwallon matan wato Super Falcons shine ta lallasa ƙasar New Zealand, ɗaya daga cikin ƙasashen biyun da suka ɗauki ɗawainiyar gudanar da gasar cin kofin duniya uku da bako ɗaya a gasar sada zumunci da ya gudana a ranar 30 da ya gabata a birnin Antalya ta ƙasar Australia ɗin. Wannan shine karo na biyu da ƙungiyar Super Falcons ɗin ke samun nasara a gasar sada zumunta na ƙasa da ƙasa, inda ta ci ƙasar Haiti 2-1. Wani ɗan damben boxe na gwamutse wato bayan duka da hannu ana yi da ƙafa mai ruwa biyu da ƙasar New Zealand da kuma ƙasar Nigeria mai suna Israel Adesanya ya ce Najeriya ta ɓaci da harkar rashawa da cin hanci. Ya ce yana ƙaunar Najeriya amma tana da jan maki masu yawa. Adesanya ya ce shugabanni a Najeriya suna rige-rigen wawure kuɗaɗen al'umma. Ya ce yana son 'yan Najeriya abin baƙin ciki shine gwamnati da sauran mutane ana ta ƙoƙarin samun hanyoyin sace dukiyar ƙasa. Za a iya tunawa da Adesanya shine ya wakilci Najeriya a gwamzawar da aka yi tsakaninsa da Alex Pereira ɗan ƙasar Brazil a ranar 9 ga watan Afrilun wannan shekara ta 2023. Ya samu kuɗi dalar Amurka $318,000. Wata mace 'yar ƙwalisa mai shekaru 50 'yar ƙasar Sipaniya mai suna Sonia Moroy ta ce ɗan ƙwallon duniya Cristiano Ronaldo ya sace mata baccin dare kafin saɗu da macen da suke tare a yanzu, wato Georgiana Rodriguez. Ita dai Sonia Murray ƴar fim ce kuma mawaƙiya mai gabatar da shirye-shirye a kafar labarai na Fox. A fannin wasanni akwai mutane sama da 667,000 da ke bibiyarta a shafinta na Instagram. Ana zargin Sadio Mane da noshin fuskar Leroy Sane, wani abokin wasansa da suke club ɗin Bayern Munich, a ranar da Manchester City ta lashe club ɗin Bayern ɗin da 3-1 a fafatar da suke yi a daren Laraba a Ingila. A zagayen farko na cigaba da gasar cin kofin zakarun ƙasashen Turai zagayen quarter final, an labarto cewa Sadio Mane ɗin ya noshi Leroy Sane a baki a lokacin da suke muhawara a ɗakin canjin riguna na 'yan wasa. Abu na gaba shine Sadio Mane zai iya fuskantar ladabtarwa daga club ɗinsa sabili da abin da ya aikata, a yayin da shi kuma Sane Leroy yana ɗauke da tabon noshin da aka masa a fuskarsa. Daga ƙarshe kuma a halin da ake ciki, club ɗin Paris Saint-Germain ko kuma PSG a taƙaice tana neman wanda zai maye mata gurbin Sergio Ramos mai tsaron gida, wato defender kenan. An dai ruwaito cewa club ɗin Paris Saint-Germain tana zarocin wani matashi mai suna Rafa Marin da ke club ɗin Real Madrid a fafutukar da take yi na samo mai tsaron gida na tsawon lokaci da zai maye gurbin Sergio Ramos. Matashin mai shekaru 20 yana wasa ne a sashen academy na club ɗin Real Madrid, a yayin da shi kuma Sergio Ramos yana cikin ƙarashin watanni ƙarshen kwantaraginsa da club ɗin PSG ɗin, kuma alamu na nuni da cewa ba za a sabunta kwantaragin nasa ba. Abdulwahab Muhammad, Amurka daga Bauchi a Najeriya.